Manunia. Dalamuda shimfida shimfidar shiga zaben shugaban kasa da ƴan majalisa a Ghana ya sa yakin neman zabe ya ƙara kuna.
Jamdawani Mahama ya zagi Dr. Mahmud Bawumia severally, amma Alhaji Dr. Mahmud Bawumia da musulunci da ya zage shi ba bai rama bai ba.
Ka samu mutum ya je da kamfe cece ma ka mun ka botu ma kai musulmi ka botu ma Christian haramu ne.
Tuni dai su ma matan ƴan takarar shugaban kasa na jam'iyyu biyun da za su gabza a zaben watan 12 wannan shekara suka yanke wata sabuwar gayau.
We must be the driving force behind the Mahama campaign and his message to the
people. Ito kuma ne kasance masu isar da sakon yakin neman zaben Mahama ga jama'a.
To ko me yasa al'umar Zangon dake gane gangar gangarar gabzar juna?
Don su kare wannan manufuri na NDC a cikin Zangon ne har sun zuwa takardar shugaban kasa. Dan mutanen Zango su yadda da su, mu fara daga Zango ya rabu kenan yanzu.
Wannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin muryar da zaku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan kukkuɗa lunguna da sakuna. Shiri na 197 cikin jerin shirin manuniyan da ke hankoran haskakawa masu sauraro mafita dare da rana. Mai yiwuwa neman mafitar kuma amma na tattara tarin ƙuri'u ta sa ɗan takarar shugaban ƙasa a Ghana na jam'iyyar MPP Alhaji Mahmud Bawumia neman muhawara da John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC don kawai a baiwa al'ummar ƙasar dama su auna.
I am looking forward to a debate with John Mahama on the economy, on the government.
Muna son muhawara da John Mahama akan tattalin arziki abin da ya shafi ƙasa da mulki, amma yana gudu daga muhawara. Mutanen sa sun ce baya son yin muhawara, amma baya son yin muhawara ne saboda ya san zan fallasa shi, zan fallasa manufofinsa marasa amfani. Ya ce yana da tsarin tattalin arzikin awa 24 wanda ya kasa yin bayani a kai. Fanko ne shi, ganga ne kawai mai daɗi. Idan muka haɗu da shi gemu da gemu don mu yi muhawara, ƙasar nan za ta gane inda manufofinmu suka dosa.
Sai da kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta NDC a Ghana, John Dramani Mahama, ya ce ai al'ummar Ghana sun gane abubuwan da ke gudana.
Let me take you down memory lane. In 1992, there was an election in America. It was between Bill Clinton and George Bush. Bayan
muku, a ne 1992, an yi zaɓe a Amurka tsakanin Bill Clinton da George Bush Sr. A wancan lokacin, tattalin Amurka na cikin wuyacin hali. Kamar yadda tattalin arzikin Ghana ke cikin rikici a yau, kun san abin da mutanen Clinton suka ce? Magana tattalin arziki ake yi yanzu. A yau, ina maimaita wannan kalmar. Wannan zaɓen da za mu yi na tattalin arziki ne, wawa kawai. Ba game da duk waɗannan abubuwa marasa amfani ba ne, game da tsari ne mai kyau. Kodai kamata kana ɓuya a bayan muhawara ba, kun lalata tattalin arzikin ƙasa. Wannan gaskiya ce. Me yasa kake gudun magana kan tattalin arziki? Domin an kawo ka ne don ka gyara tattalin arziki.
Dai jigajigan jam'iyyar MPP mai mulki a Ghana irin su Malam Adam Sabo suka fara sukuwar sukar ɗan takarar jam'iyyar adawa da suka ce yanzu dai ya riga ya zake wajen yaɗa kalaman tsana.
Farakai ma na batun batun shanin Dr. Alhaji Mahmud Bawumia, malamai na batun shi, attajirai na batun shi, in fact kowa matasa duka na batun shi. Wai ya zo ya sake fuskan batun shanin siyasa na Ghana. Kuma mu da gaskiya dai inda muka kai gadi ma zagi da gaskiya tango social media na nan da sauran shi. Jamdawani Mahama ya zagi Dr. Mahmud Bawumia severally, stupid, don't be silly. Akwai videos nan da ake zabugawa, ina so kana ganin wannan duka. Amma mu ya muna dadi kwarai kaman Alhaji Dr. Mahmud Bawumia da musulunci bai zage shi ba, bai rama bai ba, kuma bai ja wani maganan da zai kawo bacin rai ba. Kuma mu kana muka mu kunzu da kamfe mu kenan.
Shi kuwa jigon jam'iyyar adawa ta NDC a kasar ta Ghana, Alhaji Mahdi Jibril Gayawo duniya yake cewa ai gogewar ɗan takarar shi ta riga ta bayyana.
Muna batun 24 hour economy wanda zai ba matasa opportunities da aiki, wanda ma zai bari increase din batun security mu, ma expand recruitment kan police and security. Kuma waɗanda ganiya sun san da san ma da iri aiki da John Mahama ya yi shekaru uku kadai ko fudu wanda ya zama ke mulki as a gate 8 years in the MPP. Yo, as I'm going to campaign today, Alhamdulillah, in Allah, the man is a decoman. John Mahama, this is my president, the next president in Ghana. Because I'm going to a day that I campaign. She Christian, she my Muslim, go to my Christian, haram, she man take a one case. I say Ghana, my elections are key in. Butun Adini, Bashibani. I'm about to say, I
get a good Akuma, where I get an entire Shukaban Kasanism here, MPP, my Muniki, Akasar Tagana, Hajia Samira, Bamia, Tagabata, Agabam. Matan zangon da tace ta zo ne dan ta lusuna
kun tura yara wasu gaba yau zango namu ya kai ne mu kai kun sai maki wasu yau zamani mu mai mu kai mun hakuri yau ya son ce bugu alheri da
kuka kuka
sarauta na ku ne
oh this time this time
kun sai ki kurai
ita ma dai uwar gidan dan takarar shugaban kasar jam'iyyar adawa ta NDC Lordina John Mahama ta ce manufofin mijinta kawai ya kamata mata su tattauna.
We must be the driving force behind the Mahama campaign and his message to the people.
Kuma ne mu kasance masu isar da sakon yakin neman zaben Mahama ga jama'a. Mutum ne da yake da gogewa, shugaba ne mai gaskiya da riƙon amana. Kuma shugaba ne da zai kullo da tattalin arzikin awa 24 don samar da tsarin ayyukan yi. Tilas ne a bi shi a kowane lungu da saƙo na ƙasar nan. Wane ne zai kai wannan saƙo ga jama'a fiye da mu mata? Ina ba ku tabbacin cewa za ku samu goyon baya na 100%. Idan muka jajirce, za mu iya kawo canji kuma mu gina Ghana da muke so tare da John Mahama da NDC.
Tun dai saƙa siyasar addini ta fara rarraba kawunan al'ummar zango game da zaben shugaban ƙasar na Ghana.
Autan Hadima Ankara Ghana. Mun dade muna siyasa a ƙasar nan ba mu saba tamun waɗannan rarrabuwan kai kaman naba-naba wanda yake nuna kamar an sa addini a cikin siyasa. Alhamdulillahi wanda ke kai yanzu shi ke kai, wanda kuma yake nema ya taɓa yi. Sai sa ai dubawa za mu yi, mu ƴan zango fa mun iya siyasa.
Sunana Abba Jibrin Abdulhamidu ɗan ƙaramin Bawumiya da ke da kuma. Abin da ya sa siyasa ko in ce zaɓen wani shekara na shugaban ƙasa a wani ƙasar tamu ta Ghana a wani shekara ya kawo cece-kuce a tsakanin al'ummar zango ko in ce al'ummar musulmi. Wani abu ne da ya samo asali daga jam'iyyar adawa ta NDC wanda sun sha ƙalubalantar jam'iyyar MPP akan ba ta son mutanen zango, ba ta son musulmai. To sai jam'iyyar MPP mai jiwa da mulki a hannu sai suka ba wa musulmi takarar shugaban ƙasa a wannan jam'iyya. To nan ki samu dama kuma 'yan jam'iyyar MPP suke ƙalubalantar 'yan jam'iyyar NDC akan to yanzu kun ce ba a ƙaunar mu, ba a son mu. To yanzu gashi an ba wa namu. Don haka mu dai muna tare da Dr. Mahmudu Bawumia kuma muna goyon bayansa kuma da ikon Allah wannan tare za a kafa shi na musulmi na farko da ya zama shugaban ƙasar Ghana.
Ya Alhaji Nasir nan Accra Ghana. To lalle kam an samu baraka ne saboda NPP sun zo sun yi homework sai aikin to sai sun bincike sun ga me yasa mutanen zango ba sa son su. Sun ga cewa sun ma mutanen zango laifi. Rolling sai zo da shi da NDC su zo kuma mu kuma NDC zango gata to suka yarda sai su karye wannan abin mafarin da suka zo suka ba Aliyu Muhammad matafiyin shugaban kasa Abuja ko jawo kan Bawumia su zo ba ma Bawumia mutum kuma kasa ya kawo su zo ba da zango ministry don su karye wannan monopoly na NDC a cikin zangon nan har kuma su ba ta gaddar da tiketin shugaban kasa dan mutanen zango su yarda da su sai su san akan su mun fara da ga zango ya rabu kenan yanzu.
Kada ka iyaka batutuwan da zamu iya bacci muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 910 ne su yi sallamar sakin kudurin da suka riga suka ɗanɗana. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku Idris Abdalla Bako da Rizwan Abbas na Ghana da suka gane ganuwar gangan da mana muryoyin da cikin su babu fitina. Ni Isa Lon na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.